preach. A man weeps for loss of his dreams. He is numb. He is lost. A fiend, an outcast for lifetime, it seems. The truth has no freedom to bring from the walls of his prison cell. Quelling fear that cluelessness is in vain, finding strength in the scabrous walls that challenge him to be sane. Longing for ease that every moment he gave has not been in vain.
Da 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 da